بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يبود بديا قال سبحانه وتعالى ليهدم أولا سافيا قدم كفاتا ألا ساعة زماء البركة قريم باكدا safiyar asabar 22 ga watan Zulqa'da. Haka ne ko? A'a, shida kai ko? Na'am, shida ga watan Zulqa'da bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wato tana 1433, wanda ya daidai da 22, wato 20 na Septemba watan 9 shekara ta 2012. Muna fata Allah ya sa mana albarka a wannan darussa. Allah ya karbi ayyukanmu, Allah kuma ya kyautata niyyarmu, Allah ya sa abin da muke zama mai amfani gare mu da kuma duk mai sauraro. A ci gaba da karatunmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan. Makon da ya gabata mun tsaya inda malamin ke bayyana mana ko yake magana akan ahlus suffa, cewa ahlus suffa sahabbai da suka zauna a wajen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rashin wurin da za su zauna. Masu bin dariƙun sufai suna dangana cewa asalin tasawufi an samo shi daga wannan wuri ne, kuma har suke dangana musu wasu abubuwa na maganar walittaka ko wani mutum a ce daga nan yake. Malamin ya bayyana mana da asali ba shi da alaka da maganar tasawufi, don asalin tasawufi daga sufi ne, suf wato buzu, gashin dabba da suke sawa a wancan lokaci saboda gudun duniya. To wannan yana cikin abin da dai aka ambata. To shine nan yake gaya mana cewa akwai waɗanda ma sun zauna daga cikin mutanen da aka dangana a wannan suffa din, bayan daga cikin su ma akwai wanda suka zauna kuma suka yi ridda. Da aka ga ashe ba zama a suffa din bane kawai zai sa mutum ya zama wali. To shine sai yake cewa wa ammal ansaru falam yakunu min ahli suffati, su ku ansar mutanen Madina babu ɗaya daga cikin su da ya zama daga cikin wato ahli suffa. Kaga kuwa domin dama wanda suka zauna a wannan suffar dan tudun da ke jikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci suka zauna, ai sun zauna ne a wurin saboda ba su da wurin kwana. Mutanen Madina ko yan garin su ne, kaga bai kama a cikin yan gari gidagidajen su yan asali ba zancen mutum ya tafi can wannan wuri ya kwana saboda wata miza ta imani ko ta wani abu. Yau kaga kenan ashe ba zai yi ku a ce a cikin ansar ba mutanen kirki ba wali ko dai ba, saboda ba a samu wasu daga cikin su sun zauna a wannan gumba. Shine abin da malamin yake so mu fahimta. Sai ce wa kadhalika akabirul muhajirin, haka nan manyan muhajirin ka Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Abi Ubaidah wa ghairihim, manya-manyan muhajirai daga cikin manyan sahabbai su Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali da Talha da kuma Zubair da Abdurrahman bin Auf da Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, duk waɗannan manya-manyan mutane wa ghairihim da wasu ma wanda ba su ba, lam yakunu min ahli suffati, babu ko ɗaya a cikin su wanda yake yana cikin wato masu kwana a wannan wuri a suffa. Sai wa qad ruya, an kuma ruwaito annahu biha ghulamun lil Mughira, a wata nuskar ta littafin annahu kana biha, cewa an ruwaito daga cikin waɗanda suka zauna a suffa akwai wani gulam na Mughira. An ce gulam ana nufi bawa a wancan lokaci. Wai wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala, wai har ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi hadha wahidun min as-sab'ati, wannan ɗaya ne daga cikin wato mutum bakwai din nan. Mutum bakwai nan yana nufin ishara ne zuwa ga lafazin matakan waliyai. Ina jin makon da ya gabata a darasin Minhajul Sunna mun yi magana akan su, ko maratibul awliya, akwai ghawthi, akwai autad, akwai aqtab, akwai abdal akwai nujaba'u waɗannan sunaye daga cikin darajoji ne na sufaye da suka sa to akwai wanda adadinsu daban-daban shi ghawthi guda ɗaya ne autad guda hudu abdal guda bakwai ai guda 40 al-aqtabi sunne guda bakwai sannan akwai nujaba'u da nuqaba'u kowanne wannan 300 wannan 313 haka dai suka rarraba su kowanne da aikin su waɗanda suka fi yawa din nan wai sune waɗanda suna nan a wurare da yawa yadda idan mutun na buƙatar wani abu ya nema agun su kuma za su daga zuwa ga na sama da su ƴan kadan su kuma su daga zuwa ga na sama da su ƴan kadan su kuma su daga haka dai har a je gun abdalu su daga wa aqtabu aqtabu su daga wa bin autadu guda hudu autadu su kuma guda hudu su daga wa gaufi gaufi shi kuma guda ɗaya ne sai daga wa Allah ya gaya masa ana buƙatar kaza sai ayi wannan hanyar tasawufi kamar da suka ambata a cikin littafan su haka suke tsammanin duniya take gudana wannan kuma ba haka bane yawa zamu zo mu magana akai insha Allah to shine sai yake cewa wai wai akwai wannan wani bawa na Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin waɗanda suke zaune a Suffa wai har wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace wa hadha min as-sab'ati wannan yana cikin guda bakwai din nan shine Ibn Taymiyyah yace wa hadha al-hadith kadhibun bi ittifaqi ahli al-ilm wannan hadisin ƙarya ne duk malaman duniya duk wani mai ilimin hadisi ya san wannan zancen ƙarya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba yace wa in kana qad rawahu abu nu'aym fi al-hilyati duk da cewa zaka je ka bude littafin al-hilya ma'ana hilyatul awliya yake nufi akwai littafi sunansa hilyatul awliya na abu nu'aym al-asbahani to a cikin nan akwai hadisin kamar da Ibn Taymiyyah ya ambata to amma duk da haka hadisi ne da bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuma ƙarya ne wannan yana da buƙatar dan bayani ta bangaren cewa sau da yawa mu mutane ko in ce musamman waɗanda ba sa karatu zama suke kawai su saurari su ji abin da wasu malamai suka ambata kuma za ka ga an share musu ƙarya sun ɗauka ba su san cewa ƙarya ba ce tunda ba ba su dama ake su je su bincika ba mutum daga yaji an ce akwai wata magana a wani littafi to sai ya ɗauka shi kenan ta tabbata ingantacciya ce ambatan magana a littafi ba sa ta zama ingantacciya abinda malamai suke bi shine duk abinda aka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce annabi ya ce kaza sallallahu alaihi wasallam to abinda ake shine a bijiddigi a bincika annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba wannan shine zancen da ake don haka in ka ji malamai suna cewa hadisi wannan magana ƙarya ce ko nan hadisi da'ifi ne ko mawdu'i hukunci ne bayan bincike akan hanyar da aka samu hadisin yanzu misali mutum yana zaune a wannan zamanin namu sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza me ya kamata a yi sai a tambaye shi a ina ya samu tun da dai wanda ke zamanin nan namu bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama babu mutum ɗaya da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idansa har ya tambaye shi wani abu ya ce kaza don haka sai a ce a ina ka samu a ina ka samu sai ce a littafi kaza to sai aikin shine sai a je a bincika wannan littafin na hadisi ne ko ba na hadisi bane misali sai a in yace a bukhari kaga sai a je a dauko sahihul bukhari in yace muslim a dauko sahihul muslim ko wani littafi ya faɗa sai a dauko sai a karanta littafin nan tiryan a wannan guri ne in ya nuna gashi sai a ce eh shikenan dama hadisan bukhari hadisai ne sahihai saboda me yana shi bukharin shike riwaya daga malaminsa ya gaya wa malaminsa har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi ake cewa isnadi duk wanda zai faɗi magana don haka isnadin zai kawo ise eh a wuri kaza ne kuma wane ne ya ruwaito to shi sannan kuma sai a sake wani sabon aikin sai a bididdigin waɗannan mutanen da aka ce wane ne ya gaya ma wane ma ya gaya ma wane su ɗin amintattun mutane ne da suka cancanci a karɓi maganganu a gunsu ko kuwa don ana iya samun wanda zai zuki ta malle sai annabi ya ce alhali annabi bai ce ba to in aka samu irin waɗannan sai a ce wannan hadisin ba mu yarda da shi ba tunda akwai wane kuma makareci ne wannan shi ne ake nufi abinda ya sa ne wannan tambihin zaka ji suna cewa ya za a yi annabi ya magana ku ce ƙarya ce ko a ce annabi ya ce kaza ku zo ku ce da'ifi ne yanzu magana annabin ce da'ifiya to ai magana annabi ko da'ifiya ce ta fita ku zancen ba haka bane an ga fitin mallam maganar ita ce mu abinda muke faɗa shine annabin bai faɗa ba da ya faɗa babu dan adam inda yake kareta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda koyi kareta maganar annabi ya kafirta zancen da ake shine wannan maganar wani ne yace annabi ya ce to shi wannan wani ƙarya yi mun fahimci zancen ai ko yau to shine sai yake cewa wa kaza kullu hadithin yace haka nan duk wani hadisi da ake yurwa da ake ruwaitowa anin nabi cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi iddatil awliya'i wa adadin dangane da adadin waliyai wace waliyai guda kaza ne wal abdali da adadin abdal mun yi magana akan abdal da me ake nufi da su ko wasu mutane ne wai guda 40 suke dole adadi ne daga cikin waliyai su 40 ne kuma da su ake yin ruwa ma'ana saboda su ake zubo ruwa saboda su ake arzuta mutane saboda su ake ta mutsin nasara a yaki duk yakin da aka je inda abu daya daga cikin abdal to sai a ci nasara su 40 ne duk lokacin da daya mutu sai a maye daya da daya shi ake nufi da badal din daga nan aka samu abdal a kowanne zamani akwai su waliyai ne su 40 a duniya ba wasu banda su duk lokacin da mutane suke son abu to ta hanyar su ake yi su kuma ba wasu ne wanda su suka san kansu ko kuma ma wani ya san su ba akwai wata kissa da za ku ji irin abun mamaki dangane da irin waɗannan abdal din wani mutumi wai Habib al-Ajmi wai wata rana wani ya gan shi ko kuma wani kai mutumin ba shi ba wani ya ga wani daga cikin irin wannan wai arifai sufa yake nan sai ya ce da shi anta muhibbun amma kai mai son Allah ne to shine sai yake cewa a ana lastu muhibban ni ba mai so bane walakin ni mahbubun amma ni abun so ne wanda ya san larabci ya san bambanci tsakanin muhib da mahbub ko al-muhib shine wanda yake son wani ismu fa'il ne ruba'i ne mahbub kuma shine abin so wanda shi ake so to aka ce masa kai mai so ne sai ce a shi ai ba mai so bane shi wanda ake so ne sai ce li'anna al-muhibba mat'ubun domin ko shi mai so wahala yake sha yake son wani sai shi matsayinsa mahbubi ne to shine sai aka ce da shi har yanzu an ba mu labari cewa wai labari ya same mu cewa kana ganin Khadir kuna haduwa da Khadir an yi magana akan Khadir mun san zancen sa ko sai ya ce a shi ba haduwa ba shi ya ga Khadir ba abinda za ku yi mamaki yace shi Khadir ne yake neman ya gan shi ya kasa samun ganin sa har yanzu shine aka tambaye shi an ji labari kuma har yanzu cewa kana cikin al-abdal guda 40 din nan sai ce a shi baya cikin su yace shi shine abdal din gaba ɗayan su 40 din saboda shi ya hadu da su guda 40 din baki daya kuma ya dauki halin kowanne ɗaya daga cikin su dan haka shi shine su baki daya to shine aka zo to sai kissar wannan Habibu wannan kissa tana cikin wani littafi na sufaye na Abu Talib al-Makki sunansa Qutul Qulubi ai kuna ji ko ana ce masa Qur'an akwai littafi ana ce masa Qutul Qulubi ma'ana abincin zuciya Qutul Qulubi fi mu'amalati al-mahbubi wa wasfi tariqil muridi ila maqami at-tauhid sunan littafin kenan na Muhammad ibn Ali ibn Atiyya al-Harithi wanda aka fi sani da Abu Talib al-Makki a cikin sa duk wannan tatsuniyar take to akwai wani Habib al-Ajmi shi ma ɗaya daga cikin irin waɗannan wai yana cikin ɗalibai ne na Al-Hasan al-Basri to wata ran wai zamanin Hajjaj ɗan sanda sun taho suna neman za su kama shi Al-Hasan to shine Al-Hasan ɗin sai ya tafi zai haura wata katanga ya gudu kar a kama shi sai ya haɗu da shi wannan Habibun daga cikin waliyan da ake cewa ɗaya ne daga cikin abdalu shine sai ya ce masa zo nan shi fa shine ɗalibin fi habibun al-ajmi fi waliyin dalibin hasan din ne, hasan din ne mai gudu shine. Sai yake cewa zo ka zauna anan, sai ce ai za su zo same ni, sai ce zauna ba za su ganka ba. Shine sai zo ya zauna, sai ɗan sandan suka shigo wurin habibun al-ajmi aka ce ina hasan, ai an ce yana gunka. Sai ki cewa ku duba mun ku gani yana nan ko ba yana. Suka duba sai ba su ganshi ba. Shine da ya fita, da suka fita sai shi Hassan yake cewa ya suka shigo ba su ganni ba, sai ce ai saboda kana gun Allah ne, ba a guna kake, ba a gun Allah kake. Sai ki cewa da shi na ga lokacin da suka shigo kana bakinka yana wani motsi kaman kana so ka faɗi wani abu, sai ce ai addu'a ne nace Allahumma ij'alhu indaka wa la taj'alhu indi hatta la yubsara. Ma'ana sai addu'a ya Allah ka sashi a gunka ba a guna ba dan kar a ganshi. Shi yasa da suka shigo suka bincika ba su ganka ba. To wannan ɗaya ne daga cikin abdal wa irin abubuwan haka da suke yi kenan wanda ake cima waliyai a cikin dai wannan littafin na Qutul Qulubi. Na faɗa ne dan ku ji irin yadda maganganun su suke. Ko su ma suna nan zuwa malamin zai kawo mana wasu daga ciki. To malamin yake cewa wa kaza kullu hadithin, haka nan duk wani hadisi da yake yurwa anin nabiyyi, ana ruwaito shi wanda ake ruwaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi iddatil awliya'i, dangane da adadin waliyai a ce su kaza ne, wal abdali, da kuma abdalu wan nuqaba'i wan nujaba'i wal autadi wal aqtabi. Yace duk waɗannan hadisan mithlu arba'atin, ko a ce wannan guda hudu ne, au sab'atin, ko wannan su bakwai ne, au isna ashar, ko su goma sha biyu ne, au arba'ina, ko arba'in, au sab'ina, ko a ce su saba'in ne, au thalathimi'a, ko ɗari uku, au thalathimi'atin wa thalathata ashar, ko su ɗari uku ne da goma sha uku. Musa akwai masu faɗin wannan cewa ɗari uku da goma sha uku, akwai wasu waliyai ɗari uku da goma sha uku. Me yasa aka zaɓi 313 su ne adadin waɗanda suka halarci yaƙin Badar, a ɗaya daga cikin ruwayoyin da ake ambata dangane da yaƙin Badar. To suna cewa wannan 313 sun ma fi waɗanda suka halarci Badar ɗin daraja da matsayi a gun Allah. Kaga su fa ba su halarci Badar ɗin ba, amma tunda waliyai ne sun fi waɗancan adadi ɗin. Amma dai daga nan aka samu wannan adadin. Yace awul qutbil wahid, ko kuma a ce qutbi ɗaya ne. Yace to falaysa fi dhalika shay'un sahihun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, babu wani abu a nan wurin ko a wannan irin maganganun da suka samu asali yake ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan zancen babu ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi bai taɓa magana da waɗannan lafuzza ɗin, ko wani kutubi, ko wani autadu, ko wani abdalu, babu. Duk da akwai magana daidai akan abdal, yace wa lam yantiqi salafu bi shay'in min hadhihi al-alfaz, magabatanmu baka taba jin an ce an ruwaito daga Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da sauran sahabbai manya, wani yayi magana akan wani kutubi, ko wani autadu, ko wani nujaba'u da makamantansu. Yace illa bi lafzil abdali, sai lafazin abdal. Wannan lafazin ba yana nufin ya inganta ba, yana nufin babu ma kwata-kwata ba a samu lafazin su magabata ma sun yi amfani da shi ba, ballantana a ce ko gaske ne ko ƙarya ne. Abinda aka taɓa samu daga magabata, har ma akwai hadithi da aka ruwaito aka dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam, shine lafazin abdalu. Yace ruwaya fihim hadithun, an ruwaito hadithi dangane da su. Fihim nan ana nufin dangane da su. Yawwa, a ƙasa kun ga ya sa alama ko, yace munqati'un, hadithi ne munqati'i. Lance hadithi munqati'i shine wanda a cikin silsilar isnadin sa akwai faduwar malami daya ko mai ruwaya daya wanda tabbas ya faɗi magana amma lalle bai jiyo ta daga malamin da ya jiyo ta, ba daga ya jiyo magana daga wurinsa, ba shi ne ya ji asalin maganar ba. Kamar shi wannan wanda ake tuhuma da wannan hadithin, bai ga Ali ibn Abi Talib ba, amma ya ruwaito magana daga Ali ibn Abi Talib, shi yasa hadithin ya zama munqati'i. Mun fahimci abin? Yawwa. Sai ce wa annahum arba'una rajulan, an ruwaito cewa wasu 40 ne. Asalin hadithin wai daga Aliyu, wata rana ana zaune gun Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu, sai wani ya ce da shi, sai aka ambaci mutanen Sham. Mun san mutanen Sham lokacin zamanin Aliyu akwai rikici tsakanin mutanen Kufa da mutanen Sham, ko yawwa, gefen Aliyu a Kufa, gefen Muawiya a Sham. to shine da ambatan su yazo a cikin majalisin Aliyu yana zaune radiyallahu anhu sai wani yace kaji mutanen nan mutanen Sham ya amirul mu'minin il anhu ka tsine musu mana wasai Aliyu yace a ba zan tsine musu ba saboda a mutanen Sham akwai wasu mutum 40 sune sunan naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin mutanen Sham akwai wasu mutum 40 sunan su Abdalu to kuji asalin hadisin kenan shine ma'ana sai su waɗannan mutanen kuma sune waɗanda ake zubo ruwa saboda su su ake cin nasarar yaki saboda su inji Aliyu wai inji Annabi sallallahu alaihi wasallama inji shi wannan mutumin da yace Aliyu ya gaya masa alhali asali ma bai ga Aliyu ba na fatan fahimci wannan sai ce wa annahum bishami wai a Sham suke wa huwa fil musnad yana cikin musnad na Imam Ahmad min hadisi Ali daga hadisin Ali karramallahu wajhahu nan ibn Jamia ya amfani da wannan lafazi na karramallahu wajhahu yana daga cikin abin da malamai suka tattauna akan shin in an fadi sunan Aliyu za iya ware shi da karramallahu wajhahu shi kansa ibn Jamia a wani wurin ya ambata cewa kada a ware Aliyu radiyallahu anhu shi kadai da lafazin karramallahu wajhahu sai idan sauran ma za a gaya musu ba laifi bane ai addu'a da gare shi haka amma in sauran sahabbai ma kamar musamman a ce Abubakar ma za a ce karramallahu wajhahu Umar shi ma karramallahu wajhahu Uthman karramallahu wajhahu to in a ce Aliyu ma sai ka ce karramallahu wajhahu amma a ware shi kadai yace babu dalili da za a yi wannan musamman kasancewar tabbas abu aqidar ahlus sunna Abubakar da Umar da Uthman sama suke da Ali mun fahimci abu yawa dan haka maganar ta adalci ce ko a fada musu baki daya daidai ne ko kuma duka a hakura a saba da radiyallahu anhum yadda aka saba Ibn Kathir a tafsirin sa yayi magana akan wannan mas'alar shi ba to shine sai malam yake cewa wa huwa hadithun munqati'un wannan hadisi ne mai yankakken isnadi laysa bi thabitin bi tabbata ba yace wa ma'lumun to malam Ibn Taymiya yanzu zai nakadin ita kanta riwayar hadisin ta bangaren matani ba ta bangaren isnadi ba mun san naqadi a hadisi yakan zo ta bangaren isnadi shine an ba mu labarin gashi cewa munqati'i ne ba shi da isnadi muttasil mun an ce isnadi muttasil hadaddan wato isnadi wani daga wani wani daga wani akwai wani da ya fadi a ciki ba a san kuma waye ba domin shi wanda ya bada labarin yace Aliyu ya ce tabbas malamai sun tabbatar da cewa bai ga Aliyu ba ba su hadi ba kaga kenan ashe ba agun Aliyu ya ji wannan labarin ba ko wani ne ya shara ta ko kuma a cikin isnadin wani ya dauko ya raba hatta shi wannan din ya sa a ciki to shine nan kuma bayan naqadi na isnadi malam zai mana naqadi na matani yawa dan naqadi akan yi shi a isnadi akan yi kuma a matani sai ka dubi matani an ce matani ana nufin gundarin maganar da aka ce an fada din lafazin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum 40 ne a Sham kaza da kaza da kaza don haka ba za a la'ance su mutanen Sham ba saboda samuwar su a ciki to shine sai Ibn Taymiya yake cewa wa ma'lumun wannan abu ne sananne anna aliyan cewa Ali radiyallahu anhu wa man ma'ahu min as-sahaba da waɗanda suke tare da shi daga sahabbai kanu afdala min muawiyata wa man ma'ahu bisham yace sanannen abu ne cewa Ali da mutanansa su ne mafifita fiye da Muawiya da mutanansa Ali a ina yake ba Kufa ba shi da mutanansa Sham kuma akwai Muawiya da mutanansa to Ali shi ne mafifici sama da Muawiya wani aqida ahlus sunna ce haka take tabbas yawa babu mai fifita Muawiya akan Ali duk malaman sunna Ali shi ne sama da Muawiya sai ce fala yakunu afdalu nasi fi askari Muawiya ta duna askari Ali ce ba zai yi ba a ce afdalu nasi mafifitan da za a zubo ruwa saboda su za a karbi addu'ar mutane saboda su za a bada taimako a ci nasarar yaki saboda su a ce a gefen Muawiya suke babu su a gefen Ali bayan ga Ali kuma shi Ali kuma yafi Muawiya mun fahimci abin yawa to tanan Ibn Taymiya ce wannan hadisin ƙarya ne ba zai yi a same shi a ce ma'ana bai inganta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan zancen ba a ce ga wasu kuma cewa akai duk 40 din a Sham suke da cewa akai ma wasu a can wasu a nan ka ce to mafifitan sosai a nan suke da kuma wasu kaɗan a can mun fahimci zancen ko yawa kun ga adalci malamai kenan shi yasa babu mai adalci irin ahlus sunna kuma yana cikin darussan da ya kamata kullum mu ɗauka wallahi mu zama masu adalci saboda ka saba da mutum ko a wajen fahimta ko a aqida ta wani abu kar kai masa kage ko ƙariya ko ka zalunce shi baka buƙatar wannan duk abin da ya biyo kansa kuma gaskiya ne faɗi gaskiya yawa gaskiya da take daidai da Qur'ani daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da fahimtar manyan mutanen nan inda a ce wani ne mai bin hanyoyin bid'a ba zai taba fifita wani wanda yake ba a bangaren sa ba akan wani kaga gwan ahlus sunna mu da mu'aliyu da mu'awiya duk na ahlus sunna ne ko ba haka bane amma aqidar kuma har yanzu wajen fifitawa to aliyu shine sama da mu'awiya daraja a wurin Allah a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kwatantawa ba ai mun fahimci wannan yawa dan haka wannan kuma baya sawa ashe in kana ahlus sunna sai ka zo kuma ka boye wannan maganar ka ce ai mu'awiya zaka fifita akan ali wannan sabawa ahlus sunna mun gane wannan abu yau duk inda gaskiya take a fade ta wannan shine amma kuma dama su masu bid'a da suka ware sun dauki waɗannan ba su dauki waɗannan ba su ne suka auka cikin rashin adalci inda su ne duk inda ambaton mu'awiya zo dama sai la'ana sai tsinuwa masu shi'a kenan dama a gunsu su la'ananne ma suke kira dama sahabi ne fa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata ran ina jina ta babban labarin wani daga cikin magabata Sufyan al-Thawri yaji wani mutumi wai yana fifita Umar ibn Abdul Aziz akan Muawiya yana cewa Umar ibn Abdul Aziz a matsayin sa na mun sai Umar ibn Abdul Aziz yaushe aka same shi ɗaya ne daga cikin khalifofi masu adalci a tarihi yayi adalci sosai wajen shugabancin sa yana shugabanci kuma yana gudun duniya ba zalunci gudun duniya sa har yafi malamai da dama wajen gudun duniya gashi kuma shine khalifa sarki to Umar ibn Abdul Aziz an buga misali da shi sosai akan waɗannan abubuwa akwai abubuwa da dama da ake na sabani da rikice-rikice a zamanin sa aka daina su saboda adalcin sa to shine wani yana magana sai yake cewa ai Umar ibn Abdul Aziz yafi Muawiya Sufyan al-Thawri da yake ji shine sai yake cewa wallahi ƙurar filin yaƙi da ta shiga cikin hancin Muawiya a zamanin da ya jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ƙurar ta fi Umar ibn Abdul Aziz in ji Sufyan al-Thawri kun ga yadda su waɗancan magabatan suka fahimci falala da kuma darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka haɗa wani mutum da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko wane ne shi duk darajarsa duk me yayi bai kai sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ai mu ci gaba sai ce fala yakunu afdalun nasi fi askari muawiyata duna askari aliyin wa qad akhraja fi sahihaini bukhari da muslim sun ruwaito a cikin littafan su an abi sa'idin daga abu sa'idin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu sa'idin yana nufin al-khudri sa'd ibn malik ibn sinan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق سوى أقوي وسو قوة قنجية دذات بتدق الدين على حين فرقة ألوكة دأك سامور بوركي من المسلمين فرقة ذاك كرن تابا فرقة با. إن أكسي فرقة أنا نفن إتا قنجية دترب فرقة كما إتسي ربوركي don haka alahini furqatin min almuslimin a lokacin da wato musulmi suka rabu yayin da aka samu furqa aka sami wato rabuwa tsakanin musulmi yaqtuluhum su waɗannan kungiyar da ta bangare daga sauran musulmi ta kafirta sauran musulmi ta koma gefe to wanda zai yaƙe su shine aulat ta'ifatain bil haqqi mafi fita wato kungiyar da tafi kusa da gaskiya ita ce za ta yaƙi waɗannan mutane da suka fita daga addini me yake nufi a nan wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahihi ne ce yana ba da labari ne cewa nan gaba za a yi wani saɓani tsakanin al'ummar musulmi lokacin da aka yi saɓanin nan akwai ƙungiyoyi guda biyu da wannan ɓangare da wannan ɓangare sannan za a samu wata ƙungiyar daban za ta fita daga ciki ta kafirta duk gaba ɗaya to kungiyar da tafi kusa da gaskiya ita ce za ta yaki waccan da ta fita ta kafirta dukan gaba ɗaya mun gane zancen yawa nan yana ishara to shine ibn jimi yake cewa wa haula almariquna waɗannan almariqun in an ce mariqun waɗanda ma'ana kharijun waɗanda suka fita suka fitar da wani tsari daban na addini yace humul khawariju alharuriyatu sune khawarijawa alharuriyatu wanda suka koma wani kauye ana ce masa harura shine aka dangana su zuwa ga wannan kauyen ake ce musu alharuriya sunan su ne alkhawarij sunan su ne alharuriya sunan su ne ashura duk da yana da gaske sunayen su akwai sunaye suna da dama da aka dangana ko ake kiran su da shi ko suka kira kansu mun fahimci wannan su waye khawarija wannan ne tukuna kullun ina jin dai mun sha maganar amma saboda galibi ba rubuta abubuwa kukan ba zamanin Ali ibn Abi Talib asali dai kafin wannan lokaci kun san a tarihi yadda aka zo aka kashe Uthman a cikin gida ko me ya faru yan tawaye ne suka zo daga wasu wurare wasu daga Misra wasu daga Kufa suka shigo har cikin gida har suka zo har Madina suka shiga har cikin gida suka yi tawaye suka kashe Sayyidina Uthman yana karatun Al-Qur'ani aka zubda jininsa to tunda aka yi wannan sai khalifancin musulmi ya koma hannun wa Ali ibn Abi Talib ittifaqan ba rikici kowa ya gamsu shine amma sai aka samu wani sabani tsakanin Aliyu da mutanen Sham mutanen Sham a lokacin da aka yi wannan abu dama a Sham waye gwamna Muawiya radiyallahu anhu yawa shine gwamna a zamanin Uthman dama can tun kafin Uthman tun Umar shine ya kai shi ba Uthman bane saboda suna da alaka ta jini da Uthman da Muawiya akwai Yazid ibn Abi Sufyan Yazid ibn Abi Sufyan shi ma yana cikin manyan sahabbai mutum mai kirki mutumin kirki a cikin sahabbai dan uwan Muawiya ne zamanin Umar shi ya tura shi a matsayin khalifa to da ya mutu Umar sai ya mai da shi ya mai da kaninsa Muawiya ya zama shine gwamna muna jin asalin abu haka ba Uthman bane balle tana ce Uthman shine ya san kai ya sa Muawiya gwamna a Sham to ana cikin wannan sai wannan yan tawaye suka zo Madina suka kashe Sayyidina Uthman da aka kashe Uthman sai Muawiya ce tunda yana da alaka ko da shi ta jini bai kamata ya bar jinin sa ya zube haka kawai ba yana neman khalifa yayi bincike ya gano su waye suka kashe Uthman ai musu hukunci in ba haka ba yace mu mutanen Sham ba za mu mika maka mubay'a ba za mu mika maka wuya a matsayin khalifa ba wannan shine asalin likitin na fatan fahimci abu to shi kuma Aliyu yace a'a wannan ai bai dace ba abin da ya dace shine ku zo mu hada kai ku yi mubay'a a matsayin ni ne khalifa bayan an samu zaman lafiya za a kamo waɗannan mutane kuma a murƙushe su a kama su ai musu hukunci wancan istihadi ne wannan ma istihadi ne ko ba haka bane fahimta ce abu sai ya ki daidaituwa har abu ya kai ga yaki wannan suka fito akai yaki yaki akai asifin akai ajamal wasu su a lokacin akwai Talha da Zubair da Aisha radiyallahu anha suka tafi lokacin jamal dan su daidaita rikicin ayi sulhu aka samu wasu shedanu suka shiga ciki akai zuga kawai sai aka ji an fara sara da takobi shikenan sai yaki ya kare ya kaure tsakanin mutanen Sham tsakanin da kuma mutanen Kufa kun je da asalin abin yake to a lokacin da rikici ya yi rikici sai aka kawo shawara ya za a dakatar da wannan fitina aka ce a to abinda za a yi sai mutanen gefen Muawiya suka zo da Qur'ani aka daddaga Qur'ani jikin mashi cewa a saurara za a yi sulhu ga kuma Qur'ani littafin Allah aka zo aka ce to abinda za a yi shine kowanne bangare ya kawo mutum daya gefen Ali a kawo mutum daya gefen Muawiya a kawo mutum daya saboda su tattauna su biyun nan su ga wane ne da gaskiya kuma ya za a warware wannan mas'ala sai daga gefen Aliyu aka kawo Abu Musa al-Ash'ari daga gefen Muawiya aka kawo Amr ibn al-As dukkan su sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yawa to garin wannan abu tattaunawa da aka sa mutum biyu su yi sai aka samu wasu daga gefen Aliyu daga cikin magoya bayansa suka ce a yaya haka yaya Aliyu zai bar Qur'ani a matsayinsa na shugaba ya je ya ce wai hukunci zai koma hannun wasu mutum biyu su za su zo su yi hukunci wannan ai hukum ne bi gairi ma anzalallahu don haka suka ce Aliyu hakama bi ghairi ma anzalallah inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, suka ce don haka Aliyu ya zama kafiri. Muna fahimtar abin? Sai suka koma gefe suka ce Aliyu kafiri ne, da duk wanda ya yarda da wannan mutum biyun shi ma kafiri ne. Wannan fakar ku fahimce su a cikin sahabbai, ba a cikin sahabbai suke ba su Khawarija, babu ɗaya daga cikin sahabbai da yake cikin wata bid'a ba a taɓa samu ba, amma tabi'ai ne da suka zauna da sahabbai. Wasu ma ba su daɗe da musulunta ba daga garuruwa da yawa, tunda an riga an ci Farisa lokacin da yaƙi, an ci Rumawa da yaƙi, al'ummar musulmi ta yi faɗi, waɗanda ba Larabawa ba ma duk sun shigo. Da haka akwai waɗanda ma suke da wato hassada dan mai Larabawa har suka yi ƙarfin da suka kafa addini, aka cuccusa rikicin nan don a samu abubuwan da su wargaje. Na fatan fahimci abu. To a lokacin shi ne sai waɗannan suka koma gefe suka ce, a Aliyu dan me ya yarda da wai wasu mutum biyu su ne za su yi hukunci? Sai suka kafurta shi, suka kafurta duk wanda ya yarda da wannan. Wannan su ake ce mun Khawarijawa. To su ne ta'ifatun mariqa din. Mariqa ma'ana waɗanda suka fita suka zare jikinsu daga sauran al'ummar musulmi, suka koma wani ƙauye ana ce masa Harura'a, sunan garin kenan. To daga nan shi ne ake ce musu Al-Haruriyatu, ana dangana su zuwa ga wannan ƙauye. Ina fata mun gane wannan. Yawwa, don haka abinda mai Ibn Taymiyyah yake so mu fahimta anan, so yake nuna cewa a waɗannan mutane da suka fito suka yaƙi sauran musulmi, suka kafirta sauran musulmi, waɗanda ake ce mu Khawarija wannan, to kungiyar da za ta yaƙe su ita ce kungiyar da tafi daidai da gaskiya, kusa da gaskiya a cikin kungiyoyin can guda biyu da suka saba. Kuma ya tabbata a tarihi wanda suka yaƙi Khawarijawa gefen Aliyu ne suka yaƙi Khawarijawa, ba gefen Muawiya ba. Ina fatan fahimci abin. Ashe kenan aula ta'ifataini bil haqqi, kungiyar da tafi au tafi dacewa da gefen gaskiya ita ce gefen Aliyu, tunda su suka yaƙi Khawarijawa. Nan abinda Ibn Taymiyyah yake so mu gane kenan daga wannan hadisi, tunda ko ashe su ne suka fi daidai da gaskiya, to ba zai yiwu a ce a cikin mutanen Sham wanda ba su ne aula at-ta'ifa bil haqqi ba a samu mutum 40 da ake cewa abdalu. Mun gane? Yau yawa, to sai ke cewa wa haula il mariquna humul khawarijul haruriyatu alladhina maraqu lamma hasalatil furqatu bainal muslimin, wadannan mariqawa wadanda suka fita, wato khawarijawa da suka fita daga da'ar shugabanci suka kafirta al'umma, sune alladhina maraqu wanda suka fita, lamma hasalatil furqatu yayin da aka samu sabani bainal muslimin tsakanin muslimi fi khilafati aliyin a zamanin aliyu, فقتلهم علي بن ابي طالب واصحابه, dan haka Ali ibn Abi Talib da shi da mutanansa da masu goyon bayansa a wancan lokaci su suka yaki Khawarijawa. Fadalla hadha alhadith as-sahih, dan haka wannan hadisi ingantacce yayi nuni ala anna Ali ibn Abi Talib, cewa Ali ibn Abi Talib aula bil haqq min Muawiya wa ashabihi, shi yafi dacewa yafi kusa da gaskiya fiye da Muawiya da mutanansa. Sai ce wa kaifa yakunu al-abdalu, yaya kuwa za a ce tunda haka ne, ya za a ce su waɗannan abdal din an same su fi adnal askaraini duna a'lahuma, a same waɗannan mutum 40 din su fito daga cikin kungiyar da take ita ce ƙasa ba ita ce a sama ba, ita ce wadda aka fi ba ita ce mafificiya ba. Mun gane wannan? Yace wa kadhalika ma yarwihi, to wannan hadisi ma'ana kenan bai inganta ba. Mun ji abubuwa kenan guda uku ko hadisai nau'i uku da basu inganta ba ko. Na farko hadisin cewa daga cikin waɗanda suke suffa akwai wani yaron Mughira, wato bawansa, har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa anta minas sab'ati, wannan hadisin ƙarya ne. Akwai sai kuma duk wani lafazi, duk inda zaka karanta wani hadisi cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana, ko wani sahabi ko wani tabi'i yayi magana akan lafazin autadu aqtabu da gausi da nuqaba'u da nujaba'u, to wannan hadisin shi ma ƙarya ne. Abu ɗaya da aka taɓa samu an ruwaito shi a cikin littattafai amma kuma ba ingantacce bane shine hadisin ambatan abdalu, an ce mutum 40 ne. To shi kuma shi ma kaji asalin hadisin yadda yake, ta farko ta hanyar isnadi bai inganta ba, tunda wanda ya faɗe shi ya ce Aliyu ne ya faɗa, to bai haɗu da Aliyu ba, don haka isnadin munqati ne. Ta ɓangaren maganar ita kanta kuma bata inganta ba, kasancewar yaya za a ce a gefen mutanen Sham za a samu abdalu ba a gefen mutanen Aliyu ba, kuma ga asalin kissar da aka ce Aliyu ne ya faɗa cewa an ce ya tsine musu, ya ce ba zai tsine musu ba, domin a cikinsu akwai abdalu guda 40 inji annabi. Mun fahimci wannan? don haka wannan zancen bai tabbata ba, wancan ma bai tabbata ba, mun ji biyu kenan. Yawwa, to ga wani sai sai wa kadhalika, haka nan kuma abinda daga cikin abubuwan da basu inganta ba yace ma yarwihi ba'dhum, abinda wasu daga cikin masu riwaya suke ruwaitowa, wai anin nabiyyi, daga annabi sallallahu alaihi wasallam, annahu anshada munshidun, wai wani mawaki wata rana irin masu yi waƙan nan ya zo ya yi waƙa, amma yadda asalin yadda kisar ya kawo ta a nan ba yadda za a fahimce ta bane yadda ta zo a riwayar, wai wata rana wani mutumi ya zo sai ya rera wata waƙa, da ya yi wata waƙa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji daɗi har ya tawajudi. Mun san tawajudi? To alwajdu mustalah ne daga cikin terms ne daga cikin terminology sufaye suna amfani da shi, asali abin da zai yake zuciyarka da kake tasawurinsa na wasu abubuwa ko halin aljanna halin lahira da za su sa kai wani abu a bayyane, sai a ga alamar wannan abun ya bayyana a wani abu da ka aikata, ko ka zabura, ko ka yi wata murna, ko ka dan motsa jikinka kai ɗan rawa, shi ake ce mata wajudi. Ina fata mun gane wannan yanzu a dunkule. A gun sufaye irin abin da suke ce ma shauki dai din nan, ai mun san shauki ko? To shi ake ce ma wajudi. Yawwa, mutum ya ji wani abun mamaki nan da nan, ko dai ya faɗi, ko ya wata, ko ku ji ya wani ihu, ko kuma ya dan kama rawa haka ya dan girgiza jikinsa. To shine suka ruwaito, wai wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yayi wata wasu baitoci, shine wai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma har yayi tawajudi, har ya faɗi wannan baiti, wai qad lasa'at hayyatul hawa kabidi fala tabibun laha wala raqi illa alhabibul ladhi shughiftu bihi fa'indahu ruqyati wa tiryaqi. Wai akai wannan waka din, ma'ana abinda yake cewa a wakar shine qad lasa'at hayyatul hawa, maciyiyar hawa, in an ce hawa shine son zuciya, ai ko wurin sufi ba shi da maki irin hawa ai da suke bayyana ba, duk da yana da kyau mu sani cewa duk yana daga cikin hanyoyin sufaye na riya, da wahala ka samu mai riya irin sufi. Ku yarda da wannan zancen? Za ku yarda kawai dan na faɗa mai dalili to? Yawwa, ma'ana kasancewar galibin masu wannan harkar zaka ga shi kansa ikhlasin suke riyarsa. Kun gane? Yawwa, sai mutum ya yi abu dan ya nuna cewa ai yayi ne dan ikhlasi, wai shi tsakaninsa da Allah yake yi ba dan kuku gani ba, dan haka shi yasa har za a samu waɗanda mun ji malamaciya ko wanda za su zo su zargi dan su yi wani abu marar kyau a gaban mutane, wai dan mutane su zarge su. Su ɗan malamaciya aqidarsu sun fi sha'awar a zage su, wai sai su ta yin laifuka dan ku zage su, saboda wai su ai a can a tsakaninsu da Allah mutanen kirki ne, dan adam ne bai san halin da suke ciki ba. Shi sa ga mafi yawa waɗannan harkokin zaka ji ana dangana su ko ga wasu, kaga mutum mahaukaci ya ce waliyi ne, yana surutai, yana hayaniya, ko yana wasu abubuwa dai mara tsari, sai ya ce wannan shi ma ai waliyi ne, ku kuke ganin sa haka, amma can a ƙasa waliyi ne. Ina fatan fahimci abu. Yawwa, to shine sai yake cewa hayyatul hawa, maciyiyar son zuciya, lasa'at ta sari, in an ce Allah sa'uda ma shine maciji ya sari mutum, sunan abin nan kenan. Kabidi ta sari, wato kodata, fala tabibun laha, ba ita wannan kodata yanzu ta zama ba ta da likita, wala raqi, ba ta da mai mata ruqiyya, illa alhabibul ladhi shughiftu bihi, sai masoyin nan da sansa ya kama zuciyata, shi ne kai matsayin shagaf. Ashagafu shi mun taɓa karanta a tafsiri ko nau'o'in mahabba. Yau akwai ashagaf, shagaf shi ne wato soyayyar da za ta ratsa yanar da ta zagaye zuciyar ɗan adam. Yau shi ake ce ma shagaf, kad shagafaha hubban, kamar yadda ya zo a cikin suratu Yusuf. Yawwa, illa alhabibu alladhi shughiftu bihi, sai wannan abin soyuwar da wato zuciyata ta damfara da shi ya kama zuciyata, fa indahu ruqyati, a wurin sa ruqiyata take, wa tiryaqi, da kuma maganin summuna, maganin da ake sha danye maganin summu dafi in mutum an sare shi, to shi ake ce matiryaq. Yawwa, to a wurin wannan habibin anan kawai nake da wannan, mun gane wannan. Yawwa, wai da wannan mutumi ya rera wannan waƙar, yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine habibin nasa, wa annan nabiyya wai tawajada hatta saqatatil burdatu an mankibihi, wai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yayi wannan waƙar ya rera, shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tawajudi, wai har dan ya karkada jikinsa har sai da gudansa ya fado daga jikinsa. Wannan wai shi masu ruwaito shi yace, fa innahu kadhibun bittifaqi ahli alilm bil hadith, duk malamin da yake ya san hadisi ya san wannan zancen ƙarya ce, wai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam a dangana masa, wai ya ji wani yayi waka har ya dan kada jikinsa, wai shi ma ya dan girgiza ya rawa saboda wai shauki har gudan da yake jikinsa ya fadi saboda jin wannan maganar, wani yayi ya ce masa illal habibul ladhi shughiftu bihi fa indahu ruqyati wa tiryaqi. Allah sauki. To, in kana karatu zaka sha abun mamaki, dama matsalar mutum a ce haka yake kawai dungurin baya karanta wasu abubuwa, ka karanta abin da mutanen nan suke faɗi a cikin littafansu. A shi yasa wasu mutanen lokacin da aka zo ana wa'azi farkon lamari, waɗannan abubuwan ake karantawa malamai suka kasa mallaka zuciyarsu sai da suka kafirta masu irin wannan, ko ba haka bane? Saboda abun sai ka ji wani in ya faɗu wani ma ba zai iya faɗuwa ba. To duk da yake abin da ya fi dacewa dama shi ne wannan abun, tun da ba tsohon abu ba ne, an yi shi tun a baya can, mu duba mu ga yadda malaman wancan bayan suka yi mu'amala da abun, wannan shi ya fi. Yawwa, shi yasa a wasu abubuwan aka samu yan kurakuran da alhamdulillahi ana ta gyara su yanzu, kuma ana samun ci gaba wajen yin hukunci ɗin akan mutane, Allah da ya kyauta. To shine sai ce fa innahu kadhibun bittifaqi ahli alilm bil hadith, yace wa aklabu minhu, akwai wani kuma wanda ya fi shi zama ƙarya. Na nawa zamu shiga kenan, na hudu. Yawwa, sai ce wa aklabu minhu ma yarwihi ba'dhum, abinda suke wasu daga ciki wasu masu riwaya wai suke ruwaitowa annahu, wai cewa shi nan damiri yana komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai mazzaqa thawbahu, wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi irin wannan wajidin, wai ya yaga tufarsa, da ya yaga tufarsa, wa anna jibrila akhadha qit'atan minhu, wai sai mala'ika jibril ya dauki wani kyalle daga wannan mayafin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa allaqaha ala al'arshi, sai ya tafi can saman al'arshi ya je ya makale wannan yadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka kayansa. Yace fa hadha wa amsaluhu mimma ya'rifu ahlu al-ilmi wal ma'rifati bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu min adhhari al-ahadith kadhiban alaihi sallallahu alaihi wasallam. Yace wannan yana cikin maganganun da ko hadisan da makamantan irin wannan suna cikin abinda duk wani malami mai ilimi da kuma sani akan yana sane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da ilimin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dabi'arsa da sunnarsa, to ya san cewa wannan yana cikin mafi bayyanar hadisan da suke bayyana ƙarya aka kirkira ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ice wa kadhalika, abu na biyar, ma yarwunahu an Umar radiyallahu anhu, abinda suke ruwaitowa, wannan yana kawo mana wasu daga cikin hadisai ne da in kana karanta littafin sufa za ka gansu. Yawwa, su kuma matsalarsu kamar yadda na faɗa ɗansu, daga an ce an ga abu a rubuce a littafi shikenan sai a ce to ba gashi ba annabi yayi kaza. Yawwa, malamai magabata can baya ba sa yin irin wannan, ba kawai daga ka buɗe littafi ka karanta abu shikenan sai a ce annabi ya faɗa ba, bincike ake yi a tabbatar da cewa annabin ya faɗa, wani science ne wato wani ilimi ne mai faɗi na musamman sanin harkar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a binciko wanne ne gaskiya wanne ne ba gaskiya ba. Don haka wajibi duk mutumin da zai magana akan addini ya zama yana da ilimin harkar riwaya din nan, ya ake gano wannan hadisi sahihi ne wannan ba sahihi bane. Yawwa, yace wai suna ruwaitowa daga Umar radiyallahu anhu annahu qala, yace wai kana annabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakarin, wai wata rana da abubakar da abubakar kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar radiyallahu an suna magana, shine ya tahaddasa ne wasu na zance suna dan tattaunawa Umar ne yake bada labari wai wa kuntu bainahuma kazinji sai na zama a tsakanin su kamar wani bakin mutum da ba balarabe ba a da can mutumin da yake baki ba balarabe ba bai iya larabci ba haka ake kiransa zinji ma'ana mutumin da yake bako ne a larabci bai san in garaba suna magana sai dai haka yi shiru bai san me suke cewa ba shine zinji mun gane to me yake nufi a wannan magana wai da Abubakar da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suna zance wai Umar a matsayin Umar yana ji suna magana kawai baya fahimtar ma me suke cewa saboda tsabar ilimin ne mai zulfi suke ilimin batini suke tattaunawa shi ko bai san shi ba kun fahimci abin abin da ake so a kawo kenan ai amfani da shi cewa ashe kenan za a iya samun mutum duk girman sa idan waliyai suna zancen su ba ma zai san ina suke dusa ba mun fahimci abin yawa sai sai wa huwa kadhibun mawdu'un bittifaqi ahli alilmi wannan shi ma hadisin ƙarya ne kirkiro shi aka yi wato malaman hadisi dukkan su sun ittifaqi akan haka to ya ba mu misali ya gama ko mun ji abubuwa guda biyar ko hadisai guda biyar da duk ƙarya ne sai sai wal maqsudu abinda da nake so in bayyana muku shi huna anan shine annahu fi man yuqirru bi risalatihi kun ga dama wato fagen ko fadin ilimin Ibn Taymiyyah kana karanta littafansa sai kai hakuri yanzu da za a ce ku laka san me aka faɗa a farkon bambanta littafin da muke karantawa ya sunan sa matuguna al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan duk zancen da muka faro a baya din nan na farko da dama dai tun da mun dan yi nisa tsakanin mu da tsayawa da karatun tun kafin ramadan ko yana mana bayani akan bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan to shine sai ya shigo inda muka tashi bayan ramadan yana magana cewa akwai mutanen da akan samu suna ikrari a zahiri cewa su musulmi ne amma a zuciyarsu ba su yadda da manzancin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗi wannan ko ko kuma su ce shi annabi ne ko manzo ne amma kuma an aiko shi ne ba ga ahlul kitabi ba kamar da ahlul kitabi suke faɗa ko kuma wasu su ce manzo ne shi amma kuma an aiko shi da shari'ar da bata shafe mu ba saboda mu muna da wata hanya da muke samun ilimi to daga nan ne sai bantare sai shiga cikin wannan gun yana bayani akan wadannan bai zo kansu ba na fatan fahimci abin yawa to yanzu ya gama wannan zancen na maganar akwai wadanda za su iya cewa wai a cikin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya fita saboda su waliyai ne zai zama cewa shari'ar annabi ba wajibi ne akan su su yi aiki da ita ba ya gama maganar su yanzu zancen da yake so ya sake maimaita mana abin da ya faɗa shi yasa yace wal maqsudu abin da nake so dai in faɗa gaba ɗaya shine annahu fi man yuqirru bi risalatihi al'amma daga cikin mutanen da suke yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi adh-dhahiri aw bayyane wa man ya'taqidu fil batini da kuma wanda suke kulul cewa a zuci can a zuciyarsu suna kudurtar ma yunaqidu zalika abin da ke warware wancan fayakunu munafiqan sai mutun ya zama munafiki dama abin da ke so in nuna muku kenan cewa akwai mutanen da za su fada da baki amma a zuciyarsu ba haka bane to so yake nuna waɗannan ba za su shiga cikin waliyai ba mun fahimci abin ashe kenan duk masu da'awar walittaka in har daga cikin su akwai waɗanda za su zaci cewa su musulmi ne sannan kuma amma duk da haka sun yadda a zahiri da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a boye can a zuciyarsu wai suna da wata hanya ta samun ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da shi don haka ba za su samu damar su bi shi ba to waɗannan ba waliyai bane mun fahimci darasin yanzu yawa to shine sai yake cewa wa huwa yad'i fi nafsihi wa amsalihi yana da'awa ga kansa wa amsalihi da makamantansa irin masu aqida irin tasu annahum awliya'ullahi cewa wai sune waliyan Allah ma'a kufrihim fil batini tare da kafircin su a boye can a boye kafirci suka yi daga nan malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya samu wannan maganar cewa duk mutumin da ya halatta wa kansa fita daga shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace shi yanzu zai bauta wa Allah amma ba sai ya amfani da Qur'ani ba ba sai ya amfani da hadisai ba yana da wata hanyar da annabi bai zo da ita ba yana da Khadir zai hadu da Khadir zai ga masa wani ilimin yaje bauta wa Allah da shi ba na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya halatta wa kansa dakatar da sallah ba zai azumi ba zai zina uru ce wai ai mu ne ba mu fahimci me ba to wannan kafirci kafircin fita daga musulunci ba karamin kafirci ba na fata mun gane wannan yawa saboda yana cikin abubuwan da suke warware imanin mutun da da'awar musuluncin sa in har ya yadda cewa manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a yanzu wai baya bukatar sa annabi ne yake bukatar wai wani abu ma a gun sa yanzu ku duba ku gani wani ma har ya tsallake Khadir din wai Khadir ne yake neman sa ya ganshi ba ya kasa ganin sa Allah ya kyauta yawa sai sai mu a kufrihim fil batin tare da kafircin sa can a boye bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya kafirce da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi imma inadan ko dan kangarewa wa imma jahalan ko dan jahilci kama anna kathiran minan nasara wal yahud kamar yadda da yawa daga cikin kristoci da yahudawa ya taqiduna annahum awliyaullahi suna riya suna kudurce suna yadda da cewa su wai su ma waliyan Allah ne wa anna muhammadan rasulullahi kuma cewa wai muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne lakin yaquluna sai dai kuma can zaka ji wasu sun ce inna ma ursila ila ghairi ahli alkitabi amma an aiko shi ne zuwa ga larabawa ba zuwa ga ahli alkitabi ba kamar da muka bada misali da wasu da cikin kungiyoyi wane ne sunan da muka ambata ma khawarijawa ba akan wannan dangane da ahlul kitabi wani daga cikin yahudawa da ya yadda cewa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah amma kuma manzo ne ga larabawa ba manzo ne ga ahlul kitabi ba kun manta ko Anan ibn Daud shugaban wata kungiya daga cikin kungiyoyin yahudawa da sunan su al-qarrauna yawa shine wannan gaya mana Anan da Ainu Anan ibn Daud shine shugaban al-qarra'u tayi wa annahu yajibu alaina kuma suna cewa wai wajibi ne akan mu ittiba'uhu mubishi li'annahu ursila domin ku an aiko shi ne ilaina rusulan ko arsala ilaina kai rusulan domin ku Allah ya aiko mana manzanni qablahu kafin shi ma'ana kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ha'ula'i ibn Taymiya ce waɗannan mutanen kulluhum dukkanin su kuffarun kafirai ne ma'ana inda mutum ya ce ko ya ce ya yadda da la ilaha illallah ya yadda da muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga ai musulmi dake nan to amma in har ya ce baya buƙatar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma annabi babunsa aka aiko shi ba shi yana da tasa hanyar ta ilimi ta wannan kafiri mun fahimci abin saboda babu mutum da zai zama musulmi mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah mai sallah da azumi kuma waɗannan abubuwan su yi masa amfani in har bai yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi yana aiki da shi ba cewar zai yadda da wani abu daban ba na annabi ba zai karba da shi zai aiki ba zai aiki da hanyar annabi ba to wannan shine kafirci saboda me yana ganin ku bambanta tsakanin wannan da cewa idan mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yana sakaci bai aiki da sunna ba shi ake nufi anan ba shi ake nufi ba yau ya kamata ku bambance sosai abinda ake nufi mutumin da zai ce shi baya buƙatar hanyar annabi yace shi yana da wata hanyar da zai alaka da Allah zai bautawa Allah ta wata hanyar daban ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kafirci mun gane saboda me ya fifita wani abu daban akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ko fifita wata hanya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wata hanyar daban ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a yi aikin da yafi na annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki to wannan shine kafirci ke zuwa zai zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwan sa da shi kuma ba addinin annabi yake yi ba to Allah bar mu akan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa wato ƙarshen rayuwa sai sai ma'a annahum tare da cewa ya taqiduna fi ta'ifatihim suna udulce cewa kungiyar su annahum awliyaullah cewa kungiyar su dangane da kungiyar su suna udulce cewa su ne waliyan Allah yace wa inna ma awliyaullah ya kamata a sani cewa waliyan Allah fa su ne allazina wasafahumullahu wadanda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta su bi walayatihi da cewa su ne waliyai tunda lafazin waliyin nan Allah ya amfani da shi ko bai amfani da shi ba ya yi amfani da shi a cikin alqur'ani akwai wali ko yawwa kuma ba haka kawai ya faɗi lafazin waliyin magana ta wuce ba shi Allah subhanahu wataala da ya amfani da wannan lafazi ya gaya mana ala inna awliya Allah ya faɗi siffofin su la khawfun alaihim wala hum yahzanun to bai bari haka ba sai da ya gaya mana su waye su kaga kuwa abinda Allah ya faɗa yace fari ne duk mutumin da zai zo ya ce baki ne kaga ya ƙareta maganar Allah bai dade ita ba Allah ce waye alladhina amanu wa kanu yattaquna shikenan waɗanda suke mu'minai ne masu imani da Allah kuma sannan suna tsoron Allah suna bin dokokinsa wannan sifar da Allah ya ba mu kenan in wani yazo ya ce ga wani don abin da ke so mu fahimta sosai annan mai zulfi a ilimin shine maganar alladhina amanu amanu bi me amanu billahi ko wa rasulihi wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina ko wa wal yawmil akhir mun fahimci wadannan mutum ba zai zama mai imani ba imani dai na musulunci sai ya zama yayi imani da wadannan abubuwa guda shida imani da Allah da mala'iku da manzanni da littafan Allah da ranar karshe da imani da kaddara wannan guda shidan sai mutum yayi imani da su zai zama musulmi to a karkashin imani da Allah shine a yadda da shi kadai ne shine mahalicci ba mai halitta sai shi ba mai kula da duniya sai shi ba wasu wakilai da yasa can su kula masa da wani ri ko ina shi ke kula da kayansa mun gane wannan wannan dai yana cikin imani da Allah babu kuma wanda ya cancanta a yi masa sujada a yi masa yanka a yi rantsuwa da shi sai Allah wannan duk a cikin la ilaha illallah take kuma shine imani da Allah tayyib bayan wannan kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa ne imani da cewa Allah ne ya aiko shi hakikatan kuma shi manzo ne har zuwa tashin alkiyama kuma babu abin da za a bautawa Allah da shi sai ta hanyar sa don haka ashe duk wanda ya dauki wata hanyar daban ya aje ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai aiki da ita ba bai ma yarda da ita ba yace akwai wata da ta fita to ya fita daga cikin waɗanda suka yi imani da Muhammadur Rasulullahi mun fahimci wannan abu yawwa kaga kenan ashe in aka ce alladhina amanu wa kanu yattaqun to shi bai samu wancan imanin ba don haka zancen wilaya a gunsa babu ba wali bane mun fahimci zancen insha Allah yawwa sai yake cewa alladhina wasafahumullahu ta'ala bi walayatihi wadanda Allah madaukaki ya siffanta su da walitakassa bi qawlihi inda yake cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun sai ce wala budda fil imani min an yu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wannan na gama bayanin mun gane shi ko yawa ma'ana ba makawa duk mutumin da zai zama mai imani to ya zama ya imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da adalitafansa da manzanninsa da kuma ranar karshe to nan inda ya tsaya kirsi yawa sai ce wa yu'minu bi kulli rasulin arsalahu Allah mu karasa magana sa dan ta zama mana mu fahimce ta sosai kafin mu zo ta'aliqin Salih Ali Sheikh yace wa yu'minu bi kulli rasulin wajibi ne kuma ya zama cewa yayi imani da duk wani manzo arsalahu Allah wanda Allah ya aiko shi wa kulli kitabin da duk wani littafi da anzalahu Allah da Allah ya saukar kaga ashe in mutun yace ga wani littafi daban ba littafin Allah ba da shi zai aiki yayi watsi da littafin Allah to ya aje littafin Allah nan bai imani da shi ba ko kuma yace ga wata hanya daban ko wani zikiri daban yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni annabi kauyanci ne ai an taba wani ya faɗi wannan ko akwai wani mai magana da kuke ta yada maganganun sa a kasar da ko saboda sun yi zurfi a cikin harkar tasawufin nan har wani yace da sallah da azumi wai tafiya haji duk kauyanci ne wai zauna ba kauye kace wai zaka tafi haji kana bata lokacinka kana bata dukiyarka ka zo kawai kai imani da shehi wani kawai zaka shiga aljanna an faɗi wannan magana ko ba a faɗa ba to wannan maganar ita ce duk wanda ya faɗi wannan maganar to ya fita daga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace dai aikin haji kauyanci sallah kauyanci wai za a je gun Allah za a haɗu da Allah amma ba ta hanyar da Allah din ya rubuta a Qur'ani ba to wannan shi ake nufi da dama kai watsi da addinin annabi tare da cewa mutum zai tabolo koko shine na annabi shi yafi kowa san annabi to hanyar annabi abita shine san annabi duk wanda yace zai bi wata hanya daban ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to hakika shine ya dauki kansa ya zare kansa daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita baya santa saboda me ya samu nuwan da yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aqidar kuwa ita ce ake cewa kafirci ba da wani suna Allah kyauta to mu tsaya a can in da lokaci mu ji ko da ke ba lokacin baki daya mu saurara anan ko sai mu tashi kan ta'aliqin da Salih Ali Sheikh yayi mana duk da shi ma yana da yawan da zai si mana wani darasi baki daya duk da sharhin wannan maganganun ne da Ibn Taymiyyah yayi da misalai da ya kawo na yadda ake samun irin waɗannan maganganu daga su masu irin waɗannan aqidu din har ya kai ga irin wannan wato yanayi ma tsaya hakan ko a karanta shi wannan sharhi a tsaya ko kare muku yawa to shikenan alhamdulillah zamu tsaya nan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shiryar da mu ya nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya ta shiga zuciyar mu mu sota mu karbe ta mai aiki da ita har ƙarshen rayuwar mu duk abin da ba gaskiya bane ya Allah muna roƙonka ka dauke mu daga kansa duk abin da ke shine gaskiya shi ka yadda da shi ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu a kansa duk wanda ke kan wani abu wanda ba hanyar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka taimake shi kai masa shiriya ya watsar da abin da yake ya dawo kan hanyar manzonka sallallahu alaihi wasallama ya samu hakikanin san annabin la'alla sani ne bai ba la'alla karatu ne bai ba la'alla wani ne ya yaudare shi ya sashi a wata hanya ya Allah ka taimaka masa ka kimsa masa shiriya ya ga gaskiya ya bita ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje ƙarya hanyar wani wanda ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki kuma ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi Allah sa mana albarka a rayuwar mu da ayyukan mu da amfanin gonar mu Allah sa damuna nan ta ƙara albarka Allah dakatar da rushe-rushe da ruwa kan yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana duk abin da muke so na alheri ya sa albarka a ciki ya hada zukatan mu wajen san junan mu ya tabbatar da mu kuma akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah